الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 20 ga watan Zulhijja shekara ta 1433 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 5 ga watan 11 shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiran shi da suna Umdatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala darasi da ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mun gama babi wanda ke bayani dangane da hukuncen taimama kamar yadda bayani ya gabata taimama tana ɗaya daga cikin khasa'isu hadhihi al-umma ma'ana abinda Allah yake banci wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka wuce da hadisi na ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa an mun kyautar abubuwa guda 5 babu wani annabi da ya gabace ni wanda aka masa kyautar ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa daga cikin 5 kin manzon Allah yake cewa waju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahura manzon Allah yake ƙasa gaba ɗaya an maida min ita masallaci ne don haka sai yake cewa duk inda sallah ta riski mumini to zai iya sunkuyawa yin sallah sabani ga al'umman da suka wuce duk inda kake ko cikin halin tafiya kake ba maganar sallah sai dai in ka dawo gida sallar da ka tara sannan ka dawo cikin coci ko masallaci wannan wanda ake kiran shi sauma'a wannan والصلوات شنو ده وبيجي تعالى يكي تشا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات صلوات دبيع دا wato sawami dukkan su wuri na wurare ne na ibada na wadanda suka gabace mu na al'umma a wancan lokaci kenan to wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ubangiji tabaraka wata'ala ya maida mata ƙasa gaba ɗayanta masallaci ne duk inda sallah ta kama yi za a yi amma banda wurare guda 2 waɗannan wurare guda 2 haramun ne yin sallah a cikin su makabarta sannan kuma da banɗaki kamar yanda dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tabbatacce ya keɓance waɗannan wurare cewa baya halatta a yi sallah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa al-ardu kulluha masjid illa al-maqbara wal hammam kasa gaba dayanta manzon Allah yace wurin sallah ne amma banda makabarta banda bandaki sai yace wa tahura kuma an maida mun kasa mai tsarkakewa ce duk a lokacin da ba mu da ruwan da zamu yi arwalla da shi ko wankan janaba ga lokacin sallah ya shigo to iya abin da yake kan mu sai mu yi taimama mu yi sallah wannan taimama ta tsaya matsayin arwalla yau zamu tashi kenan babi na gaba qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babul hayd ما malam Allah ya ji kansa yake cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da hukunce-hukuncen jinin al'ada. Shi lafazin al-haid a yare na Larabci ma'anarsa shine as-sailan, gudanar abu. Agane ku? Idan muka dawo a shir'ance, wannan kenan a yare na Larabci sunan shi al-haid. Idan ka ce al-haid kenan ma'anarsa as-sailan, wannan ɗaya daga cikin sunayensa. Saboda a Larabci shi jini na al'ada yana da suna kamar guda goma, amma sunan da yafi shahara da shi shine lafazin al-haid. Na biyu shine wato abbahik, kamar yanda Ubangiji ta'ala yake cewa wamra'atuhu qa'imatu fa bahikat fa basharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub. Suna na uku shine al-ikbar. Na hudu al-i'sar. Na biyar ad-diras. Na shida al-iraq. Na bakwai al-firak. Na takwas ad-dams bis-sa. Na tara shine ad-dams bis-sin. Na goma kuma sai ka ce an-nifas. Don haka su da yawa Larabawa mace mai jinin al'ada suke kiranta an-nufasa. Me yasa suke ce mata an-nufasa? Sun ciro sunan ne daga an-nafs. Idan aka ce an-nafs huwa dam, wato shine jini, kamar yanda As-Samaw al-Ibn Adiya ke fada a cikin waƙarsa, lokacin da yake al-fahari yana nuna jarumta cewa su fa ba matsorata bane, shine yake cewa tasilu ala haddi zubati nufusuna wa laysat ala ghairi zubati tasilu. Tasilu ala haddi zubati nufusuna, yace jinanan na tsiyaya akan kaifin takobi ko kuma tsinin mashi. Yace mu kabilar mu jinin mu baya tsiyaya, duk wanda ka gani jinin shi ya tsiyaya to a din ma ka samu cewa a tsinin mashi ne ko kuma a kaifin takobi. Ma'ana su jarumai ne, ba gudu ba ja da baya dangane da gwabzawa da abokan gaba. Me yake nihi da nufusuna? Shine anan jam'i ne na nafs, abinda ake nihi da an-nafs wato shine jini. Don haka su da yawa mace mai jinin al'ada suke kiranta da an-nufasa. To illa kasancewar lafazin an-nufasa ya fi shahara ga mace wadda take mai biki. Waɗannan sunaye guda goma wani malami ya waƙe su, ya jumulce su a cikin baiti guda. Shine yake cewa haidun nifasun dirasun qamsu ikisaru wa bashikun iraqun firakun qamsu ikbaru. Idan muka dawo a shir'ance, idan aka ce al'ada, malamai suka ce sailanu damin qabi'iyin ya atadu umfa fi awqatin ma'luma inda wulugiha wa qabiliyatiha lilham. Wato jini ne wanda yake na ɗabi'a, wanda ke kai kawo ga mace a wasu lokuta waɗanda suke sanannu, a lokacin balagarta da lokacin da ta kai matsayin za ta iya ɗaukan ciki, ko kuma ka ce damun yurfihi rahimul yurfihi rahim idza balagatil mar'a damun yurkihi rahimu, yani idza balagatil mar'a. Jini ne wanda mahaifa take zubar da shi a lokacin da mace ta balaga. Kasancewar shi jinin al'ada hukuncinsa abu ne wanda yake tabbatacce da nasi na Al-Qur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ijma'i na malaman al'umma tun daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa yau. Asalin sa dangane da nasi na Al-Qur'ani shine fadar Allah subhanahu wata'ala, wa yas'alunaka 'anil mahidi kul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yaqhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Wannan aya wanda ke cikin suratul baqara ita ce asali dangane da hukuncin jinin al'ada. A sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi sun wuce a lissafa kamar yanda zamu gansu insha Allah ta'ala a karkashin wato wannan babi. Shi jini na al'ada kasancewar shi wato wata ni'ima ce ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala game da ƴaƴa mata ko kuma mu ce game da bayinsa gaba daya. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sifanta da wata sifa ita ce al-hikima. Hikima sifa ce daga cikin sifofin Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Ta ina ya cancanci wannan sifa ya cancance ta ne daga sunan shi al-Hakim. Idan aka ce al-hikima shine wabu shay'in fi mahallihi la'iq bihi aza abu a mahallin sa wanda ya dace da shi. Al-hikmatu wabu shay'in fi mahallihi la'iq bihi aza abu a mahallin sa wanda ya dace da shi. To dan haka Ubangiji tabaraka wa ta'ala duk abin da ya halatta akwai hikima a karkashin sa. Takan iya yiwuwa tunaninmu da hankalinmu ya gano wannan hikima, takan iya yiwuwa kuma mu kasa ganowa. Gano wannan hikima, wannan wata ni'ima ce ta daban wanda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ke jaddada ma bayinsa. Rashin gane hikima bai nuna cewa mu ja da baya a matsayinmu na mu'minai, dole ne mu mai kauya sawa'an mun gane hikima ko ba mu gane ba. Wannan jini na al'ada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana ma matar shi Aisha lokacin da suna kan hanya ta tafiya Makka domin yin haji. Sun yada zango a wani dawa, jini ya zo ma Aisha, Allah ya kara mata yadda hankalin ta ya tashi sai ta fashe da kuka. Manzon Allah sai yake cewa takan iya yiwuwa jini ya zo miki, tace kwarai. Manzon Allah ya ce ai wannan jini abu ne wanda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya hukunta ya kaddara ma ƴaƴa mata daga cikin ƴaƴan Adam. An gane ko ƴaƴan Adam gaba daya mata Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kaddara musu wannan jini. To dan haka Allah ya halicci wannan jini saboda wasu hikimomi nashi. Hikima ta farko, wannan jini da Allah ya halitta ma ƴaƴa mata wanda jinin asalinsa daga cikin mahaifa ne yake tsiyaya, wannan jini matsayin abinci ne ga jinjiri. Don haka duk lokacin da mace take dauke da ciki to bata al'ada. Galibi mace in tana da ciki in tayi al'ada to wannan ciki ya baci, amma tare da cewa an samu ɗaiɗaiku daga cikin mata wanda suna da ciki kuma suna yin al'ada, illa kasancewar malamai da suka bididdigi suka ce galibin mace mai ciki in ma mai yin al'ada ce to bata yin al'ada sai bayan wata uku, in tayi bayan wata uku bata ƙara yi sai bayan wata shida. Amma galibi mace in tana da ciki to bata al'ada, in ku tayi al'ada wannan ciki ya baci. Wannan jini na al'ada taruwa ne yake a cikin mahaifa, kasancewar wannan jini shi yake zamantowa abinci a matsayin kuma shine abin sha ga wannan jinjiri har akai lokacin da za a haife shi. Da zaran an haife shi, Ubangiji tabaraka wa ta'ala da hikimarsa wannan jini na al'ada kuma sai ya dakata, sai ya zamanto shine madara wanda take wanda jinjiri zai ringa sha, a wannan lokaci sai ya koma shine nono. Don haka za ka samu galibin mace in tana shayarwa ba ta yin al'ada sai ta yayi, amma tare da cewa so da yawa akan samu mace bayan aihuwa zuwa wata ɗaya zuwa wata biyu sai jinin al'ada ya zo mata. Amma mafi yawan mata in dai suna shayarwa to ba sa al'ada. Wannan hikima ta farko kenan daga cikin hikimomin Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Hikima ta biyu, Ubangiji ta'ala ya kaddara ma ƴaƴa mata wato jini na al'ada ba dan komai ba, dan lissafin wato shine wasu lokata sune na idda, imma idda wadda take ta saki an gane ko ko kuma idda wanda ake kiranta istibra in ba dan jinin al'ada ba bayan da za a yi mace ta san cewa iddata ta kare ko bata kare ba kamar yanda ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa wal muqallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun ubangiji tabaraka wa ta'ala yace mata waɗanda aka saka ubangiji ta'ala yace su yi jira domin kawunan su wato jina ne uku ko kuma ka ce sarki uku domin quru jami ne na qara yana daukan ma'anar sarki kuma yana daukan ma'anar jini wannan duka wannan ya inganta ayarai wanda yake na Larabci ko ka ce su yi jiran wato sarki uku ko kuma su yi jiran jini uku don haka wannan babbar ni'ima ce ta ubangiji tabaraka wa ta'ala ga bayinsa idan mutum ya saki mace idan mai yin jini ce saki kuma bayan uku to ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bashi dama kafin ta yi jini uku yana da damar da zai ce ya maida ta an gane ku kafin ta yi jini uku in ma wata fusata ce ya cika ya bazi to yakan iya sauka daga wannan fushi da yayi kafin ta gama wannan jini uku ita ma takan iya gane kuskurenta kuma ta dandana zaman gida ta san da cewa shin yana da bambanci da zama a gidan miji ko kuma ba shi da bambanci in ma tana wasu halaye za ta iya denawa to wannan duka hikima ce ta ubangiji tabaraka wa ta'ala dangane da halittar wato jini wanda yake na al'ada don haka kuma za mu ga cewa shi wannan jini yana da bambanci wato game da wato jini wanda ake kiran shi jini wanda yake na istihaba shi wannan jini wanda yake na al'ada yana da launi kamar kus yana da sifa kamar guda hudu sifa dai ta farko jini ne wanda yake baki kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wato ga Fatima wato bintu Abi Hubaysh manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa da ita idza kana damul haidi fa innahu damun asu fa innahu damun aswadu yu'raf manzon Allah yake cewa idan jinin al'ada ya kasance domin ita ta samu kanta ne a cikin jini na rashin lafiya jini baya tsaya mata ta kawo kukanta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaya zata daina sallah ko kuma ci gaba da sallah zata yi manzon Allah yake cewa idza kana damul hay idan jinin al'ada ya kasance sai yace fa innahu aswadun yura manzon Allah yace jinin al'ada jini ne baki ta wannan sifa ake gane shi manzon Allah sai yace fa amsiki anis salati ki daina yin sallah idan wato ya riga ya juya baya launi ya canza manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace to ki arwalla ma'ana ki wanka an gane ku jinin al'ada kenan ya gama manzon Allah yace wannan wata jijiya ce wadda take zubar da jini wannan hadisi yana cikin sunan Abi Dawud da sunan Nasa'i wanda abin da yake tabbatar mana kala na farko daga cikin kalaluwan jinin al'ada wanda ake gane shi da shi jini ne wanda yake baki sifa ta biyu shine al-khumra wato kasancewar shi wani lokaci jinin al'ada zaka same shi launi ne wanda yake ja dan wancan hadisi ba yana nuna cewa kwata-kwata in ba launi na baki ba shi da wani launi saboda akwai dalilai waɗanda suka tabbatar da cewa wato jinin al'ada ana samun shi kala ne wanda yake ja wani lokaci launi kuma ce sifa ta uku shine as-sufra zaka same shi rawaya ma'ana yanda ka san wato mugunya haka yake wani lokaci an gane ko zaka same shi irin mugunya kamar yanda mugunya take fita daga kurji sifa ta hudu shine al-kudra zaka same shi wato wani jini ne gurbatacce wanda ya karkata zuwa baki kuma shi ba baki bane wanda a Hausa muke cewa tuka-tuka in aka ce tuka-tuka abu ne wanda ya karkata zuwa baki amma ba baki bane ba illa kasancewar wannan sifa biyu ta karshe as-sufra da al-kudra ana kirga su a matsayin jinin al'ada amma a cikin kwanuka na al'ada an gane ko in bayan wucewar kwanukan al'ada to wannan ba a kirga su a matsayin cewa jinin al'ada domin kamar yanda Ummu Adiya Allah ya kara mata yadda ta rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa bayan gama jinin al'ada wannan jini da yake zawwa as-sufra ma'ana mai kama da mugunya wal kudra da wanda yake zawwa gurbatacce tuka-tuka tace ba ma lissafa shi akan cewa jinin al'ada kenan mace misali tana yin al'ada a kowane wata kwana 6 a cikin wannan kwana 6 sai ta ga jini ya zo mata yanda ka san mugunya ko kuma kasancewar tuka-tuka to wannan za ta kirga shi a matsayin jinin al'ada amma bayan wucewar kwanukan al'adar ta wannan rawaye-rawaye idan ya zo mata ko al-kudura ba ta lissafa shi akan matsayin jinin al'ada kamar yanda ita Ummu Adiya Allah ya kara mata yadda ta rawaito wannan hadisi cewa ba ma kirga shi a matsayin jinin al'ada wannan kwa na nuna cewa hadisin yana da hukuncin hadisi al-marfu saboda duk lokacin da sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mun kasance muna yin kaza to wannan indi ya jingina cewa mun kasance muna yin kaza a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan hukuncin shi daya da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada ko ya aikata ko ya gani bai tanka ba saboda bayan da za a yi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da bayinsa akan kuskure duk abinda sahabbai suke yi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana rayi idan kuskure ne kai tsaye take yanki sako zai zo daga saman bakwai dan haka anan dai mun gane sifa da sifofin jinin al'ada kenan sifa ta farko a same shi launin shi baki sifa ta biyu al-humra kenan ja sifa ta uku shine as-sufra rawaya sifa ta hudu shine al-kudra dadin bayani kenan waɗannan biyun dai ba a kirga su a matsayin jinin al'ada sai al-kwanukan al'ada in bayan wucewar kwanukan al'ada ne ba za a kirga su a matsayin jinin al'ada kenan as-sufra da al-kudra jinin al'ada wasu malamai sun kayyade masa lokaci sun ce karancin sa yawm wa laila yini da dare wasu suka ce daidai da sa'a daya mace takan iya yin jini a wata kuma sai wata na gaba gaya shi malamai suka ce kwana 15 an gane ko wasu suka ce 17 Aliyu dan Abi Talib da Qadi Shuray suka ce idan mace ta zo da shaida daga cikin iyalin gidansu cewa wanda kuma aka yarda da addininsa aka amince masa cewa a wata ɗaya ta yi jini uku Aliyu dan Abi Talib da Al-Qadi Shuraj suka ce ai sai a gasgata ta me hadisin yake nunawa jinin al'ada ba shi da wata iyaka da za a ce karancin shi yini da dare ko a ce gayar shi kwana 15 gaba ɗaya wannan babu dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna karancin jinin al'ada ko kuma mafi yawan shi duk waɗannan maganganu na malamai babu dalili a kansu mace za ta iya yin jinin al'ada iya kwanukan da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kaddara mata ya hukunta mata za ta iya yin illa kasancewar galibin mata al'adarsu a kowane wata ba ta wuce kwana 6 zuwa kwana 7 amma su da yawa akan samu wanda al'adar ta za ta yi kasa da haka wata yini ɗaya za ta yi wata za ta yi yini biyu wata za ta yi uku wata ku za ta ketara akan kwana 7 wata za ta yi kwana 8 ko 9 ko 10 ko sama da haka in al'adar ta kasance kwana 20 za ta yi ba maganar cewa gayar shi kwana 15 an gane ku don haka kasancewar anan na nuna mana jinin al'ada ba shi da karanci ba shi da kuma yawa hakanan ba shi da wani iyaka na shekaru cewa mace sai ta kai shekara kaza take fara yin jinin al'ada wannan ya ci karo da hikima ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ci karo kuma dangane da wannan addini na musulunci cewa addini ne wanda aka gina shi akan sauki in ba a irin wannan zamani ba a irin wancan lokaci mace nawa za a tambaye ta shekarun ki nawa bata san ba shekarunta kuma ka je ka tambayi mahaifiyarta ita ma bata san ba shekarunta saboda wancan lokaci ba magana takarra aihuwa a rubuta cewa a rana kaza shekara kaza an haifiwa ne kuma so dewa babu wani wanda yake rikewa akan haka dan haka shi jinin al'ada bashi da wata iyaka cewa yarinya in ta kai shekara 9 ko shekara 10 ko 11 ko 12 za ta fara jinin al'ada wannan babu dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya iyakance haka kuma babu dalilin da ya iyakance cewa mace in ta kai shekara 50 take daina jinin al'ada ko kuma sama da shekara 50 duka waɗannan babu dalilai don haka dai kasancewar anan iya abinda za a yi amfani da shi duk lokacin da jini ya zo mata kawai a tsaya a lura da wannan jini din ma a same shi jini ne wanda yake baki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sifanta mana ko a same shi jini ne wanda yake ja ko a same shi wanda yake gurbatacce shine wato toka-toka ko kuma a same shi cewa jini ne wanda yake rawaya-rawaya a wannan lokaci sai a yi amfani da irin waɗannan sifofi الحديث الحادي والأربعون عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستهاب فلا أظهر أفعد الصلاة قال لا إن ذلك إرق ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تهيضين فيها ثم اغتسلي وصلي وفي رواية وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة فيها فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي عائشة ما كرم زعم الله صلى الله عليه وسلم Allah ya karamata yadda ke cewa lalle Fatima diyar Abi Hubaysh Allah ya yadda da ita ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat inni ustahabu fala adhur afa adu ssalah tace ya rasulullah ni mace ce me zubar da jini tace bana samun zarki ya rasulullah shin zan daina sallah zamu iya dauka na darasi a karkashin wannan gaba darasin da zamu iya dauka a karkashin wannan gaba baya halatta ga mai imani da Allah da ranar kiyama ya gabaci wani aiki da nihin aikata shi faci sai ya tambayi masana menene hukuncin sa don haka mai akhdari Allah ya ji kansa yace wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukum Allah fihi baya halatta mumini ya aikata wani aiki mai sunan ibada sai ya san menene hukuncin Allah subhanahu wata'ala game da wannan aiki in har bashi da sani dangane da hukuncin wannan aiki malam yace wa yas'al al ulama'a ya tambayi malamai kamar yanda ubangiji ta'ala ya mana umarni fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu ku tambayi masana Ubangiji ta'ala ya ce in har ku ba ku da sani wannan sahabiya kasancewar jini ne ke zo mata ba kakkautawa to ita ba ta da masaniya dangane da hukuncin macen da jini baya tsakaita mata shine sai ta zo ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullahi inni imra'atun ustahabu tace ya rasulullahi ni mace ce wanda nake yawan zubar da jini ba kakkautawa fala adhur tace ya rasulullahi bana samun zarki afa adu ssala tace ya rasulullahi shin zan daina sallah hala sai manzon Allah yace da ita la ai ba za ki daina sallah ba la anan nahiya ce tunda ita tambaya ta yi shin zan daina sallah manzon Allah yace la a inna zalika irqul manzon Allah yace wannan jini da yake tsiyaya daga jikinki ba kakkautawa manzon Allah yace wata jijiya ce ba jinin al'ada bane anan zamu iya daukan darasi shine kyawun karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan babu wani guni a wajen karantar da al'umma sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada mata hukunci na wannan jini tare da bayani dangane da hikimarsa dan ta ƙara samun nutsuwa manzon Allah sai ya ce mata la ba za ki daina sallah ba maimakon ya kyale ta sai ya ce inna ma zalika yurku wannan jini da yake zo miki manzon Allah ya ce wata jijiya ce wanda suke kiran shi al'azim manzon Allah ya ce da ita walakin da is-salata qadra al-ayami allati kunti tahidina fiha manzon Allah ya ce sidi zaki daina sallah gurgurdan kwanukan da kika kasance kina al'ada a cikin su kenan anan sai ki waiwaya baya tun lokacin da kika balaga jini ya zo miki kwana nawa kike al'ada a kowane wata misali kafin wannan rashin lafiya ta same ta a kowane wata tana yin al'ada kwana 7 to sai jini yake ce mata ba kakkautawa anan mi za ta yi manzon Allah sai ya ce sai dai zaki daina sallah gulgudan kwanukan da kike kasance kina al'ada a cikin su kenan kwanukan da take al'ada a cikin su waɗannan kwanuka su kadai ne za ta daina sallah an gane ko a kowane wata ta saba cewa idan wata ya kama ya kwana 5 to take fara jinin al'ada to a kowane wata in ta ka fara jinin al'ada kuma take yi kwana 7 kenan sai zuwa 12 da shi take gamawa kenan a kowane wata in ya kama kenan daga 5 da shi za ta daina sallah har zuwa 12 ga wata kamar yadda ta saba yi shine yace walakin da is-salata manzon Allah yace sai dai ki daina sallah qadra al-ayami allati kunti tahidina biha gulgudan kwanukan da kike kasance kina al'ada a cikin su bayan wucewar waɗannan kwanuka manzon Allah ya ce maktasili wa salli sannan ki wanka ki sallah an gane ku wannan na nuna mana jinin al'ada na ɗaya daga cikin abubuwan da suke wajabta ma mu'mina wanka wanda kuma wanka ne na ibada wanda wannan wanka ba shi da bambanci da wankan janaba ta bangaren sifa kenan yanda ake wankan janaba haka za a yi wankan jinin al'ada haka za a yi wankan jinin biki duk wani wanka na ibada ba shi da bambanci game da wankan janaba iya abin da yake bambanta su ita ce niyya anan zamu fa'idanci duk lokacin da jinin al'ada ya yanke ma mace wajibi ne ta yi wanka domin umarni ne anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mata umarni idan ya zo kai tsaye daga wanda yake na sama da kai iya abin da za a fahimta a fa'idanta shine wajibi duk lokacin da Allah ya ce ku yi kaza ko manzon sa ya ce ku yi kaza ku jama'ar mu'minai to ku fahimci cewa wannan abu tilas ne a kanku sai idan kun samu alamar da ta kautar da shi daga wajibi zuwa mustahabbanci don haka sai ya ce mata maktasili manzon Allah ya ce sannan ki yi wanka wa salli ki yi sallah ma'ana ki ci gaba da sallah a wata riwaya manzon Allah ya ce da ita walaysat bil haida manzon Allah ya ce mata ai wannan jini da yake zo miki ba al'ada bace an gane ku maimakon da yake cewa inna zalika irqun to a wata riwaya manzon Allah sai yake cewa walaysat bil haida wannan jini da ke zo miki ba al'ada bane fa idza aqbalat al haiba manzon Allah yace idan al'adar ki ta gabato ma'ana kwanukan da kika saba yin al'ada a kowane wata fa turki salata fiha manzon Allah yace ki daina sallah a cikin waɗannan kwanuka fa idza zahaba qadruha idan gulgudan waɗannan kwanuka sun wuce daman kin saba yin al'ada kwana 6 a kowane wata idan waɗannan kwanuka 6 sun wuce manzon Allah yace fagsili an kiddama wa salli ki wanke wannan jini gabar jikinki sannan kuma ki sallah a wannan gaba fagsili an kiddama za mu fahimci cewa jinin al'ada najasa ne dole ne sai an wanke shi kuma za mu fa'idanci cewa gusar da najasa wannan wajibi ne sharhi ne daga cikin sharuɗa waɗanda suke na sallah dole mutum sai ya tsarkake jikinsa ya tsarkake tufafinsa dangane da dukkan wata najasa wannan kenan dangane da macen da ta samu kanta a irin wannan yanayi jini idan baya yanke mata. Anan kuma shine malamai suka ce macen da ta zamanto mumayyiza ita ce za ta yi amfani da haka. Menene mumayyiza? Macen da ta san jinin al'ada, ta san wanda yake ba na al'ada ba, kenan wanda ta san jinin al'ada cewa launin sa baki ne, ko a same shi ja ne, ko a same shi cewa rawaye-rawaye ne, ko a same shi cewa kusan tuka-tuka ne, ma'ana ya karkata zuwa launi na baki amma ba baki bane, to za ta yi amfani da irin wannan. Kenan anan shine manzon Allah yake cewa, kenan anan in kwanukan al'adar ki sun gabato, manzon Allah yace ki daina sallah. Kenan wannan macen da ta san menene al'adarta, kenan wanda bata san ba iya kwanukan al'adarta, kenan mi za ta yi? Sai ta yi amfani kawai da launin shi. Yanzu mace wannan mubtada ce, farko ne kawai jini ya zo mata, da zawo jinin kawai sai yake tsayawa, kaga anan mi za a yi amfani da shi? Iya abinda za a yi amfani da shi sai a kalli sifa daga cikin waɗannan sifofi guda hudu za a yi amfani da su. In ku ta riga daman mace ce ce al-mu'tada, wanda ta san kwanukan da take yin al'ada a kowane wata, kenan in irin wannan yanayi ya same ta kawai a kowane wata iya kwanukan al'adar ta za ta kirga. In waɗannan kwanuka sun wuce sai ta yi wanka na yankewar jinin al'ada sai ta ci gaba da sallah. Idan ku ya kasance wato kasancewar ita mace ce bata san ba al'adarta, kuma bata iya bambanta jini wanda yake na al'ada da wanda ba na al'ada ba, malamai suka ce anan sai ta kalli wato waɗanda suke makusantanta, mahaifiyarta, koyarta, ko kanwarta, ko wata kakarta, kwana nawa suke yin jini a kowane wata, sai ta yi amfani da irin waɗannan kwanuka. Don haka wannan hadisi dai a takaice iya abinda yake nuna mana jinin al'ada jini ne wanda yake na musamman, wanda ke zuma mace a lokata waɗanda suke sanannu. Don haka kuma hukuncinsa shine in ya yanke wato dole ne mace ta yi wanka. A wannan hadisi na nuna mana kasancewar halaccin mace ta je ta tambayi malami dangane da abinda ta jahilta na hukunce-hukunce, ko da tambayar ta tana da alaka da abinda yake bunci mata, kamar yadda ita wannan Fatima ta taso ta kanas ta zo ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, menene hukuncin wannan jini wanda baya kakkauta mai? Kina anan duk lokacin da mace ta jahilci wani hukunci na ibada ba laifi, ta kanas za ta iya tashi ta iske malamin da yake da masaniya game da wannan hukunci ya bata fatawa, ko da tambayar tata ta keɓanci abin da yake wato, ko da tambayar tata ta kasance abu ne wanda yake ya keɓanta da mata. Wannan kuma na nuna mana bambanci tsakanin jinin al'ada da jini wanda yake na istihaba. Wannan jini shine ake kira shi da istihaba, jini ne wanda yake na rashin lafiya, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bambanta mana tsakaninsu. Jinin istihaba baya hana yin sallah, an gane ko? Baya hana yin sallah. Iya jinin da ke hana sallah shine jini wanda yake na al'ada, kamar yadda manzon Allah ya ce fa iza aqbalat haybatuki faturki salata, manzon Allah ya ce idan al'adarki ta gabato, manzon Allah ya ce to ki daina sallah. Don haka wannan kuma na nuna mana cewa shi jinin al'ada ashe wasu kwanuka ne waɗanda suke kididdigaggu, wanda galibin su ne kamar yadda bayani ya gabata kwana shida ko kwana bakwai shine iya gwargwadon abinda mace take yi a kowane wata. Al-hadithu thani wal arba'un an Aisha radiyallahu anha anna umma habibata radiyallahu anha استهيبت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل. قالت رضي الله عنها قالت فكانت تغتسل لكل صلاة. واتو عائشة الله إكرامة يداكي تشيوى للي أم حبيبة Ummu Habiba anan ba Ummu Habiba ba uwar mu'minai diyar Abu Sufyan matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Habiba anan diyar wani sahabi ne wanda ake kiranta Jahash. Ita ce Hamnatu binti Jahash wanda ta shahara da wannan alkunya Ummu Habiba, amma sunanta shine Hamnatu binti Jahash. Shine Aisha take cewa lalle Ummu Habiba matar Abdurrahman dan Auf, Allah ya kara mata yadda, kustuhi bat sab'a sini, wato jini na zo mata ba tare da kakkautawa ba tsawon shekara 7, sai da ta shekara 7 jini yana zo mata babu tsayawa. Fasa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallama an zalik, wato sai ta tafi ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da wannan jini menene hukuncinta, kamar yadda ita Fatima ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shin zan daina sallah, to ita ma haka taje ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, jini na zo mata tsawon shekara 7 kuma babu tsayawa. Fa amaraha an tagtasila, manzon Allah sai ya umarce ta cewa ta je ta yi wanka, an gane ko ta yi wanka ta ci gaba da ayyuka na ibada. Qalat Aisha, Allah ya kara mata yadda, sai ta ci. Fa kanat, wato ita Ummu Habiba sai ta kasance daga tasilu li kulli salati, a lokacin kowace sallah sai ta yi wanka. Shi dai manzon Allah ya umarce ta cewa ta je ta yi wanka, wannan wanka da manzon Allah ya ce ta je ta yi wanka ne na wajibi, shine na tsayawar jinin al'ada. Ita kuma a iya takatsan tsankinta sai ya zamanto a duk lokacin kowace sallah sai ta yi wanka, dan haka shi yin wannan wanka nata a kowane lokaci ba wajibi bane ba, matsayin shi mustahabi ne, an gane ko. Ita ce a radin kanta a lokacin kowane sallah take yin wanka, manzon Allah sai ya tabbatar da ita akan haka, inda kuskure ne da Allah ya yi wahayi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mata cewa wannan wanka da take a lokacin kowace sallah ta dina, tare da cewa hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, iya abinda aka sunnanta ma mace mai jinin rashin lafiya shine jinin istihaba, za ta hada salloli guda biyu masu tarayyar lokaci ta yi musu wanka guda, misali az-zuhr da al-asr, idan lokacin az-zuhr yayi sai ta dan jinkirta har akai kusan lokacin al-asr ya dan gabato, a wannan lokaci sai ta yi wanka, idan ta yi wanka sai ta yi az-zuhr kuma sannan sai ta yi al-asr, haka idan lokacin magharba yayi sai ka dan jinkirta lokacin magharba, lokacin isha ya kawo kai a wannan lokaci sai ta yi wanka, in ta yi wanka sai ta yi sallata magharba da isha, a lokacin asuba kuma sai ta yi wanka daya, ma'ana a tsawon yini da dare wanka uku ne za ta yi. Wannan na nuna mana sauki wanda yake na addinin musulunci, shi yin wannan wanka ga macen da ta samu kanta a cikin wannan jini na rashin lafiya, matsayin shi sunna ce mustahabba ba wajibi bane. Shine anan Aisha tace fa kanat ita Ummu Habiba ta kasance tartasilu li kulli salatin, wato tana wanka a lokacin kowace sallah. To dan haka wannan hadisi na nuna mana cewa jini wanda yake na istihaba, wato jini ne wanda yake na rashin lafiya wanda baya hana yin sallah, illa kasancewar iya abinda aka shar'anta mata shine yin wanka kenan a lokacin kowace sallah, wannan wanka kuma matsayin shi mustahabi ne, dan haka kuma a lokacin da jinin al'ada ya yanke mata to iya abinda yake kanta shine za ta yi wanka kenan. Anan in ta zamanto mumayyiza ta san jinin al'ada kenan sai ta yi amfani da waɗannan sifofi, in wannan jini ya canza kenan me za ta yi, sai ta yi wanka kenan al'adarta ta yanke. In kuma kasancewar daman ta san kwanukan al'adarta kamar yadda ya gabata a wancan hadisi na Fatima bintu Abi Hubaysh, kenan kwanukan al'adarta in sun gabato sai ta daina yin sallah, in sun bada baya sai ta yi wanka ta ci gaba da sallah, yanzu a wannan shi wannan riwaya wannan hadisi na Ummu Habiba kenan na nuna mana ita mace wanda take mumayyiza kenan za ta yi amfani da wadancan sifofi in ta ga launin jinin ya canza ya fita daga cikin sifofin jinin al'ada kenan a wannan lokaci wanka za ta yi ta ci gaba da ayyuka na ibada wannan kuma na nuna mana kwadan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan neman ilimi da fahimtar hukuncin addini mazan su da matan su kamar yanda waccan Fatima ta je ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ita ma wannan Ummu Habiba matar Abdurrahman dan Auf ita ma ta tashi ta kam ta je ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da cewa menene hukuncin ta الحديث الثالث والأربعون عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب عائشة الله إكرمت يداك تشوى ناكسا تشي ني kaina ina wanka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a makayi guda kilana junu kowanne kowa daga cikin mu yana da janaba ma'ana da ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ruwa za a kawo a girke shi a cikin wato makayi guda ma'ana babu guda da ita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai su zo su yi wanka kuma alhali kowa yana da janaba harama a wata riwaya Aisha Allah ya kara mata yadda ke cewa da ni da shi muna rigayen wato dauko ruwa wannan hadisi malam ya shigo da shi a wannan babi domin na nuna mana halaccin ma'aurata guda biyu wato su yi wanka tare in ma kasancewar kowa janaba gare shi ko kuma kai kana da janaba ita kuma al'adarta ta yanke wanka za ta yi duka ya halatta ku kuma hadisin na nuna mana halaccin ma'aurata kowanne ɗaya daga cikin su ya halatta yaga al'aurar dan uwan shi duk wani hadisi da yazo akan karhanta haka ko haramta shi mai dashi gefe bai inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi kuma na nuna mana cewa dirmiya hannun mai janaba a cikin ruwa wannan baya nuna cewa ruwan ya zama najasa ma'ana matsayin shi halak ne amma tare da cewa a farko kafin ka fara wankan janaba ka karkato makayin ka wanke hannuwanka sau uku sannan ka tsoma a cikin ruwan kamar yadda ya gabata haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake al-hadith ar-rabi' wal-arba'un an ummi al-mu'minina Aisha radhiyallahu anha annaha qalat وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض واتو عائشة الله إكرمت يداكي تشوى مزن الله صلى الله عليه وسلم يا كسن تشينا أمرنينا فأتزر معنانا تور جوتونا لفظين فأتزر ما أخوزني من الإزار الإزار شيني جوت أنغانيكو ta daure kenan daga cibiyar ta zuwa gwiwa fayu bashiruni manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya hada jiki da ni mu yi wasanni wa ana haid tace kuma alhali ina al'ada lafazin wa ana haid jumla ce haliya ma'ana halin ina al'ada manzo Allah sai ya hore ni in daure wato gabana ma'ana shine in daure gautu mazan Allah sai ya hada jiki da ni lafazin fayubashiruni ma'khuzun ne min al-mubashara al-mubashara ma'khuzun ne min al-bashara in aka ce al-bashara fata wanda ba gashi a jikinta kamar fatar mutum kenan an gane ku to shine tace fayubashiruni sai ya hada jiki da ni mu yi wasanni wa ana hali tace kuma alhali ina al'ada wannan na nuna mana wani kyawu daga cikin kyawun addinin musulunci wanda addinin musulunci addini ne wanda yake tsaka-tsakiya babu kasa inda ake buƙatar akai babu kasa kai inda ake buƙatar akai kuma babu wuce gona da iri wanda anan Aisha Allah ya karama ta yadda ga halin da take ciki tana jinin al'ada amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai kaurace mata ba bai yanke duk wata alaka tsakanin shi da ita ba dan komai ba kasancewar wato dan wato ƙara dankon soyayya da kauna wato tsakankanin su sabani ga yahudu su yahudawa al'adar su da dabi'ar su idan mace tana al'ada ba a kusantar ta can za a maida ta gefe a cikin gida a mata wurin ta can daban sai lokacin da ta gama so da yawa ma kaurecewa ake a bar mata gida kaga wannan menene yake kai su anan kenan kasa kai inda ake bukatar akai domin mace mai al'ada ba na jisa bace duk wani abu za a iya yi da ita kuma duk wani abu na aikace aikace za ta iya yi don haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake hada jiki da Aisha su yi wasanni kuma alhali tana al'ada illa kasancewar nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya ta daure gimtanta saddan lizari'a domin toshe kafa wanda take tabanna domin so da yawa inda a ce mace ba za ta iya daure gabanta ba so da yawa mutum zai iya ketare iyaka zaka iya ketare iyaka amma mace in tana al'ada duk wani abu wanda yake na wasa mutum zai iya yi da ita illa abu daya daya shine saduwa kamar yanda yake inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa isna'u kullu shay'in illa nika komai manzon Allah yace ku yi da mata na jin dadi idan suna al'ada manzon Allah yace amma banda saduwa saduwa kadai ita ce haramu su kuma dabi'ar yan mushau idan mace tana jinin al'ada ba a kaurace mata saduwa suke da ita ko tana al'ada su saduwa suke da ita kaga anan su yan mushau sun mushe gona da iri su kuma yahudu sun kasa kai inda ake bukatar akai addinin musulunci sai zaman to tsakatsakiya wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakunu rasulu 'alaykum shahida mace in tana al'ada ba a kaurace mata za a yi jin dadi da ita ta bangaren wasanni duk wani abu wanda yake na aikace aikace za a zauna da ita a cikin gida ba za a kaurace mata ba domin ba najasa bace ba kazanta bace ba su yahudu suka dauki akan cewa najasa ce kazanta ce dole a kaurace mata su kuma ɗan mushau sai suka dauki cewa ai shi jinin al'adar ma ba komai bane ba akan iya saduwa da ita to dan haka musulunci iya abin da ya haramta mana in mace tana jinin al'ada shine saduwa da ita duk wanda ya ketare iyaka ya sadu da mace tana jinin al'ada kankarar wannan zinubi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana mutum ya yi sadaka da dinari daya ko kuma rabin dinari idan kana da hali mawadaci ne kai sadaka da dinari guda in baka da hali sai kai sadaka da wato shine rabin dinar idan ka dauki dinari 20 shine gwalgwadan nisabi na zakka wanda a shekarar wannan miliyan 1 da jikka 530 to wannan miliyan 1 da jikka 530 zaka kasa ta su 20 kenan kashi 1 shine zaka yi sadaka da shi kenan in kai mawadaci kaga dai akalla dai kudin ya kai wajen kusan jikka 80 ku zuwa 900 in kai talaka ne kankarar wannan zinubi kenan zaka yi sadaka da kusan jikka 40 zuwa jikka 45 a takaice dai miliyan 1 da jikka 530 zaka kasa ta kashi 20 sai ka dau kashi 1 wannan kashi 1 da zaka yi sadaka da shi shine kankarar zinubin saduwa da mace tana al'ada in kai mawadaci ne in talaka ne kenan baka da hali kenan rabin dinari ne zaka yi wannan shine kafare in kuma baka da hali gaba daya to sai ka tuwa zuwa ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala akan wannan laifi don haka wannan hadisi na nuna mana halaccin mutum ya kwanta shimfiɗa daya a yi bacci tare da mace wanda take mai jinin al'ada sannan kuma wannan na nuna mana mace mai jinin al'ada ba najasa bace don haka jikunta ba najasa bane kamar yanda jikun mai janaba ma ba najasa bane tsarkakekke ne wannan kuma na nuna mana kyawun wato mu'amala ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da iyalinsa alhadithul khamis wal arba'un wa anha radiyallahu anha annaha qalat wa kana yukhriju ra'sahu ilay wa huwa mu'takif fa aghsiluhu wa ana hayyun. Aisha Allah ikarama ta yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fito min da kansa wa huwa mu'takif alhali yana i'tikafi a cikin masallaci domin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kofar gidan shi dakin Aisha wato yana like da wato gidan Aisha yana like da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga gidan Aisha in ka fito kawai masallaci zaka shiga to manzon Allah yana cikin itikafi Aisha tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya huddo kanshi daga cikin masallaci kenan kan sai ya kasance a cikin gidan Aisha ya fito da wani bangare wanda yake na jikinsa bangaren daya yana cikin masallaci fa aghsiluhu Aisha tace sai na wanke masa kan wa ana haid tace alhali kuma ina jinin al'ada wannan na nuna mana mace in tana jinin al'ada duk wasu aikace aikace za a iya sata an gane ku za a iya sata ba kazanta bace ba anan fa manzon Allah yake kusantar Aisha ya miƙo mata kanta ya miƙo mata kansa wato ta wanke masa kuma alhali tana jinin al'ada sannan wannan hadisi na nuna mana abin da yafi dacewa mace mai jinin al'ada ta kaurace ma masallaci dan kar ta bata shi da jinin al'ada amma so da yawa dalilai malamai suke cewa haramun ne ga mace mai jinin al'ada ta shiga masallaci babu dalilin da ya haramta mata babu dalilin da zai zama hujja akan haramta ma mace mai al'ada ko mai janaba shiga masallaci illa kasancewar abin da yafi dacewa mace mai jinin al'ada wato ta kaurace ma masallaci domin karta fata shi da jini sannan wannan na nuna mana mai itikafi ashe ya halatta ya huddo wani bangare na jikin shi wato daga masallaci an gane ko sannan kuma anan mai jinin al'ada wannan mai itikafi kai zai iya huddo wani bangare na jikin shi daga masallaci kamar yadda anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin masallacin sai ya huddo kanshi Aisha ta wanke masa kuma alhali tana jinin al'ada shi kuma alhali yana itikafi wannan kuma na nuna mana duk wani aiki mutum zai yi tsakanin shi da matar shi idan tana jinin al'ada iya koda yana itikafi iya abinda aka haramta masa shine wato hada jiki kamar domin jin dadi ko saduwa haramun ne ga mai itikafi yayi wasanni da mace a lokacin da yake itikafi balantana saduwa kamar yadda Ubangiji ta'ala yace wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid kar ku hada jiki da mace kar ku sadu da su a lokacin da kuke itikafi wannan kuma na nuna mana ashe shi masallaci wajibi ne a tsaftace shi a tsarkake shi dangane da dukkan wata kazanta don haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maimakon yace Aisha ta shigo masallaci ta wanke masa itikafi yake manzon Allah sai ya koma gab da kofar sai ya miƙa kanshi sannan ta wanke masa na nuna mana masallaci dole ne a tsarkake shi domin wuri ne wanda yake na ibada wannan na nuna mana kasancewar wani kuskure na jama'a da suke mai da masallaci yanda ka san hotel wurin cin abinci ko mutum ya mai da masallaci wurin kwana masallaci an gina shi ne saboda ibada in ma sallah ko karatun alqur'ani ko wata ibada ta musamman masallaci bai halatta a mai da shi wurin bacci duwan an gane ku sai dai mutumin da ya rasa wurin kwana lalle zai iya kwana a masallaci shi ma kuma kar ya mai da masallacin yau da gobe ya zama ɗakin shi masallaci wurin ibada ne ba wurin kwana bane sannan kasancewar cin abinci in dai ba za a mai da ba ya zamanto al'ada ba laifi in ya kama a cikin masallaci za a iya ci amma a mai da masallaci wurin cin abinci wannan baya halatta bai ya dacewa alhadisur an gane wannan kuma yana nuna mana yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kula dangane da tsafta an gane ku yanda yake kula da tsafta gashi ko yana cikin itikafi wanda itikafin kuma wasu ɗan kwanuka ne amma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya mai kokan shi Aisha ta wanke masa الحديث السادس والأربعون عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض وتؤائشة الله إكرمت يداك تشوى manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kishingida akan cinyata fi anan bi ma'ana ala lafazin hajari kana da fuska biyu dangane da ha'ulikin imma ka dawo da wasali saman ya zamanto wasali kasa kace fi hijri ko kuma kace fi hajri abinda ake nihi da hajir wato ita ce cinya shine tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kishingida akan cinyata fa yaqra'ul qur'ana manzon Allah ya karanta alqur'ani wa ana ha'id kuma alhali ina al'ada wannan ƙara tabbaci ne akan cewa me al'ada ba najasa bace inda najasa ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nisanta karatun alqur'ani daga wannan mahalli wannan kuma na nuna mana kyakkyawar mu'amala ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da iyalinsa nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kishingida akan cinyar Aisha ya karanta alqur'ani dan Aisha ta fa'idanci wasu abubuwa kamar guda uku abu na farko shine Aisha ta fa'idanci karatun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ta sani wasu hukunce-hukunce wanda Allah ya ambata a cikin alqur'anin sa abu na biyu ta samu lada na mai sauraron karatun alqur'ani abu na uku kasancewar ƙara samun kauna da soyayya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine yake kishingida akan cinyar ta kuma ya karanta alqur'ani don haka wannan hadisi iya alakar shi da baban na nuna mana cewa dai mai jinin al'ada ba najisa bace inda najisa ce bayan da za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta alqur'ani kuma alhali yana kishingida akan cinyar ta wannan kuma na nuna mana halaccin mutum ya bada labari dangane da abin da ake jin kunyar ambata shi in har akwai wata maslaha kaga anan mai tace wa ana ha'il ina jinin al'ada mace ta ce al'ada nake abin kunya ne amma in har akwai wata maslaha ba laifi za ta iya ambata haka kamar yanda ita Aisha Allah ya kara mata yadda ta ambata wannan kuma na nuna mana cewa dole ne mutum ya dauki nauyin karantar da iyalinsa mace da ƴaƴansa da duk wasu waɗanda suke karkashin sa kamar yanda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake zawa yana karanta alqur'ani ita Aisha Allah ya kara mata yadda wato tana sauraro dan haka kuma wannan na nuna mana daurin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana matsayin su da irin kokari da gudunmuwa da suka kawo ma addinin musulunci yanda suka kiyaye halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da maganganunsa da ayyukansa wanda yake yi a cikin gida wanda abinda manzon Allah yake yi a cikin gida ba kowa ba zai leka ya sani yake dan haka su suke fitowa su bayyana ma al'umma cewa ga abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake a gidansa الحديث السابع والأربعون عن معاذة رحمه الله عن معاذة أنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت رضي الله عنها أهرورية أنت فقلت لست بهرورية ولكني أسأل فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة واتو معاذة الله يجكنتا كي تشيوا ناتن بي عائشة ما ترمن زن الله صلى الله عليه وسلم سينتي لإتا ياكي عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ميسا mijinin al'ada take rama azumi kuma ba ta rama sallah menene hukuncin kuma menene hikima in ma ya zamanto tana tambaya dangane da hukunci ko kuma ya zamanto tana tambaya dangane da hikima ma balul ha'id me yasa mace mijinin al'ada ta kafi soma take rama azumi ma'ana iya adadin azumin da ta sha wala ta kafi salata kuma ba ta rama sallah faqalat Aisha sai ta ce da ita a haruriyatun anti shin ke ma yar tawayen musuluncin ce haruriya wato wasu jama'a ne wanda ake kiran su haruriya su ne khawarij an dangana su ne zuwa wata alƙarya wadda tsakaninta da birnin kufa tafiyar milbiyuci birnin alƙarya ana kiranta harura wanda ƴan tawayen musulunci al-khawarij anan suka billa yin nan ne farkon wurin da suka billa tsakanin shi da burnin Kufa tafiyar mil biyu ce to a lokacin da ita Mu'aza ta ma Aisha tambaya Aisha a karan farko sai ta fahimci cewa tambaya kaman tambaya ce ta ta'annuci ta neman kurewa da wannan dan haka Aisha sai ta maida mata da kaushi tace a haruri ya tun anti shin ke ma yar tawayen musuluncin ce fa kuntu sai nace lastu bi haruriya Mu'aza tace a ni ba yar tawayen musulunci bace ba ni ba su walakin ni as'al ki san da cewa dai matsayi na tambaya ce nake ta neman fahimta da Aisha ta fahimci cewa tambaya ce take ta neman ganewa faqalat Aisha sai tace da ita kana yusibuna zalik tace al'ada ta kasance tana samun mu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru bi qaba'is sawmi amma ana umurtan mu dangane da rama azumi idan sahabi yace kunna nu'maru bi kaza to wannan daidai yake da manzon Allah ya ce kaza ko manzon Allah yana aikata domin wannan siga ce daga cikin siyagur raf'i ma'ana wanda yake nuna cewa hadisi ne marfu Aisha ta ce kana yusibuna zalika wannan al'ada ta kasance tana samun mu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru bi qaba'is sawmi sai a umarci mu dangane da ramuwar azumi wala nu'maru bi qada'is sala amma ba a horan mu dangane da ramuwar sallah su khawari saboda wuce gona da iri da ta'annutun su idan mace ta yi jinin al'ada ta gama duk iya sallolin da suka wuce ta dole sai ta rama an gane ku saboda wuce gona da iri da tsanantawa duk sallolin da suka wuce kawai su a iya aqidar su sai ta rama shi kuma iya abin da yake tabbatacce a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya abin da mijinin al'ada ke ramawa bayan gama jinin al'adar ta shine azumi amma sallolin da suka wuce ta gaba ɗaya ba maganar ta rama wannan na nuna mana sauki na addinin musulunci da rangwamen sa ita al'ada abu ce a duk wata so ɗaya ne mace take yi ma'ana wasu ƴan kwanuka ne ke diddiga ku kaddara cewa yanzu mace kwanuka shida sun wuce ta ita an gane ku kwanuka shida ko kwana bakwai yanzu a ce kaddara cewa ka rama sallah ba ma ta kwana bakwai ba ko kwana shida ta wuni daya aiki ne wanda yake ba karami ba amma shi azumi abu ne wanda yake a tsawon shekara su ɗaya ne iya kwanukan da ta sha rama su wannan ba wani abu ne ba wanda yake mai wahala don haka dai wannan hadisi abinda yake nuna mana mace mai jinin al'ada iya hukuncinta za ta rama azumi gwargwadon iya abinda ta sha amma sallah ba maganar ta rama don haka kuma wannan yana nuna mana duk abinda ka jahilta na hukunci ka je ka tambayi masana kamar yadda a nan ita Mu'aza ta tambayi Aisha Allah ya ƙara mata yadda Aisha sai ta bayyana mata hukunci tunda hukuncin ne anan ta bayyana mata tace mata mu dai mun kasance ana horan mu da ramuwar azumi amma ba a horan mu dangane da ramuwar sallah kenan anan hikima me yasa ake cewa a rama azumin kar a rama sallah kenan wannan hikima in har kin jahilta to dole ki mai kauya shi dai duk abinda Allah ya ce ayi ko abinda ya ce a daina akwai hikima a karkashin haka tare da cewa hikimar malamai suka gano cewa rama azumi akwai wannan rama azumi ba wahala domin azumi abu ne su daya a shekara amma isa kuma salloli abu ne wanda yake maimaituwa addini na Allah sallah biyar kenan kaddar cewa ta yi kwana goma tana al'ada kenan sai ta rama sallah 50 rama sallah 50 abu ne wanda yake mai tsanani addinin musulunci kuwa addini ne wanda aka gina shi akan sauki don haka kuma wannan shine ijma'i ne na malaman al'umma kasancewar iya abinda mai al'ada za ta rama shine azumi ba maganar ramuwar sallah nan zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.